Fly on the beat.
Tung. Okay, today I like to your boy on the mic, nigga. Khalido. Down to Arewa, man.
Fresh from beautiful Arewa.com.
Mazan Arewa. Mahamu Kariya. Mazan Arewa. Mazan Arewa. Una de Karifi. Mazan Arewa. Mazan Arewa. Mahamu Kariya. Mazan Arewa. Mazan Arewa. Una de Karifi. Sukache, sukache,
sukache.
Oh, oh, oh. Yanzu kan ya takare
ga mazan arewa masu kasa tsarewa ga filiga doki da sarakunan yaki banda labewa firgita suke kafin mu soma ga ladabi da biyayya ga lafazi hada hira dadi muke da shi alewa muddin muna fasowa mata za su fara huda ga kallangu da algaita yan mata kuma na kada baya mun sha jamfa da rabani kudin namu na su canji shugaban kasar namu ne ko kun ji labarin dangote dan tata mai tama shafa ga dogara sa abubakar ne first prime minister mun ba sirata ko ba haka ba mallam ai ba ƙarya zumunci mu ne da shi ana tare 100 bisa 100 mazan arewa ba za mu fadi ba mazan arewa zucin zinariya mazan arewa ba za mu fadi ba mazan arewa zucin zinariya
mazan arewa mazan arewa mu kariya
mazan arewa mazan arewa
una da karfi
mazan arewa mazan arewa
ba mu kariya
mazan arewa mazan arewa
una suka ce suka ce suka ce
ina muke
oh oh
ina muke
yanzu kariya ta kare yanzu kariya ta kare
I hail from the north side, Beehive precisely. No place like home, Arewa's the place to be. Proud of the part of the country I'm from, it's like no other. Arewa is beautiful, let's live in peace with one another. Shun the fights, know our rights. Value life, we all know what's right. We niggas down in Arewa. Our hard working, I'm out shot, just the pocket talking. Love our culture, that's why we represent it. I don't see no reason why y'all hating. Mazan arewa, arewa namu ne. Mu gyara ta fa, kafin ta lalace. Ka saya kallon ruwa kwado, ya maka kafa. To ma, karshen alewa kasa. Let's speak with one voice, more plans, less noise. All hail the north side, we're nothing without a woman. Mothers of all our children, they got beauty, they pretty, and everything a man need.
Mazan arewa, mazan arewa, mu kariya.
Fresh from beautiful arewa.
Una de karfi
mazan arewa mazan arewa
mu kariya
mazan arewa mazan arewa
una suka ce suka ce suka ce
ina muke
oh oh
ina muke
yanzu kariya ta kare yanzu kariya ta kare baba mu kariya
lion le mix
muna de karfi ba mu kariya muna da
ce suka ce suka ce
ina muke
oh oh ina muke
yanzu kariya ta kare yanzu kariya ta kare
suke fresh from beautifularewa.com yanzu kariya ta kare yanzu kariya ta kare